'yan majalisar da aka kora hukuncin na dole tsawon rabin shekarar sun hada da tsohon shugaban masu rinjaye na majalisar Honorable Labaran Abdul Madari da tsohon shugaban majalisar dokokin ta Kano Honorable Isiyaku Aldanja da Honorable Garba Ya Ugwarmai da Honorable Muhammad Bello Butubutu kana da Honorable Salisu Maje Ahmad Gongozo. A yanzu majalisar na litinin din nan shugaban majalisar Honorable Abdulaziz Garba Gafasa ya ce majalisar ta dauki matakin ne saboda samun dakatattun ƴan majalisar da laifin tada tunziri da kuma yamatsi a zauren majalisar a litinin din makon jiya. Sai dai dakatattun ƴan majalisar guda biyar sun ce shugaban majalisar ba shi da hurumin jagorantar daukar matakin kamar yadda guda daga cikin su Honorable Labaran Abdul ke fadi.
Section 109 shi ya ba speaker dama akan abu uku kwata kwata. Zai iya cewa a kotu ta yanke hukunci ta ce ba wani bane wani ne, kotu ta bashi dama ya faɗi cewa wani ba kai ne dan majalisa ba yanzu wani ne. Abin da sake faɗa kuma section din ya ce idan an maka kiranye shi ma nan zai iya faɗa a doron zauren majalisa. Na uku shi ne idan misali ina jam'iyyar APC na ce na fita daga jam'iyyar APC na koma wata jam'iyya ba ta da wata rigima a jam'iyyar APC ba, to nan doka ta constitution ya ba shi dama ya ce ya yi declare ɗin kujera ta backup. Amma bayan wannan ba inda speaker yake da a tsarin kundin mulkin Najeriya da ya ce ya dakatar da wani, sai dai an bi rules and regulation ɗinmu na gida wanda through acts and privileges wanda kuma ba a yi ba.
To ko wanne mataki za su ɗauka game da wannan batu? Honorable Labaran Abdul ya ce
sai mun jira sun ba mu takardar sun faɗi me laifin da muka yi kuma ga dalilin sa ga dokokin da suke amfani suka ce sun dakatar da sawa. Ai dan majalisa ba wasa bane, dan majalisa zabo shi aka yi al'ummar ne suka zabo shi daga constituency suka turo yi wannan zauren majalisa.
Kana cewa da har yanzu kai baka dakata ba misali?
A ni ban dakata ba saboda tsarin doka ba abu tsarin dokar da za dakatar da ni ba.
Zaka shiga majalisa da karfi kenan?
Da gudu kuwa insha Allah.
Sai dai masanin kimiyyar siyasa kuma malami a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano Malam Kabiru Sa'idu CP ya ce ya dace a yi taka tsantsan wajen warware wannan takaddama.
Abin da ya faru ya riga ya faru kuma mataki din an riga an dauka. Kokarin nusar da bangarorin guda biyu kowannen su yayi kokari ya sauka daga kan abin da yake akai a duba al'umma din, a duba wakilci din, a yi kokari a samar da wato solution na siyasa.
Amma baka ganin tunda an ce an kare ka'ida ne ta majalisa kuma abu ne wanda ya shafi doka, watakila kotu tana da rawar takawa a nan?
Kotu tana da rawar takawa a wannan dukkanin abin da shari'a ta dauka dole a rungume shi, kuma wani lokacin za ta iya dauka abin da su duka bangarorin ma ba lallai musu daɗi ba. To saboda gudun kaucewa wannan ne yasa ake kokarin samun maslaha ta siyasa, shine zai sa a dawo a zauna a cigaba da zama yadda aka saba na yan wantaka kafin rigima ta taso. Amma idan aka je ya kasance wato shari'a ce ta tirsasa, to za a zo kuma a yi wani irin zama kuma wanda yake zaman nan dole sai an yi shi sai ta in ta tura sannan sai a tafi ga matakin shari'a.
Wannan dai shine karo na farko da majalisar dokokin ta Kano ta dakatar da ƴaƴanta tun dawowar Najeriya ta farkin demokaradiyya a shekarar 1999. Mahmud Ibrahim Kuli, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.